gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yace sun samu rahotannin tsaron cewa ana iya kai hari kan garin Auno ko kuma Jakana tunda misalin karfe 3 da ranar Lahadi amma babu wani mataki da jami'an tsaro suka doka na kare aukuwar wannan harin a daren Lahadi ne dai wasu muhara da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka fama wasu motoci da ke tare a mashigan garin Maiduguri a wannan gari da ake kira Auno da kuma da ke sararin kilomita 21 zuwa babban birnin Maiduguri yana suka dinga bankawa motoci wuta da ma gidajen mutane da ake san cewa ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiya masu dimbin yawa tun a safiyar jiya ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Umar Zulum ya zarci wannan kauye inda jagantawa al'umman wannan gari da ma ya soma jawabin sa ga jami'an tsaron yana mai cewa
in telling the truth, I'm pushed to the world to say the truth. Since I was inaugurated as governor of Borno State, from May 29 to death, Auno town is being attacked for about 6 times.
Yace dole ne zuwa fito kwarakwara wajen fadin gaskiya dan yanzu an riga an tura ni zuwa Bango dan tsoron da aka rantsara ni a watan Mayun 2019 har zuwa rana mai kamata yau an kai hari daban-daban har sau 6 a wannan gari na Auno yace ba muna so mu nuna gazawar jami'an sojan Najeriya bane ha amma akwai wasu matsaloli din ga dan gaskiya mun sha yunkurin cewa a kafa wani sansanin soja a wannan gari na Auno duk da cewa akwai wannan sansani amma da zaran karfe 5 na murace yayi za su rufe mashigar garin Maiduguri ne su kuma fice su zo su kwana cikin garin Maiduguri su bar wannan gari haka kawai dan haka waɗannan mahara ke samun wannan dama na kai irin waɗannan hare-hare kan al'umma wannan shine abin da ke faruwa a cewar gwamnatin jihar Borno
more than 30 lives were lost here information was circulated to the Nigeria yesterday by the DSS and others that this town or Jakarta can be attacked 3 p.m. yesterday we had a security report
yace federal kan mutane 30 ne suka salwata yanzu hakan kuma akwai rahotannin tsaro da jami'an tsaron ciki suka aike wa jami'an sojan cewa akwai yiwuwar kai hari kan wannan gari ko kuma kauyen Jakana kuma tun da misalin karfe 3 ne dai wannan rahoto ya fito yace akwai wasu motoci guda 3 da aka ce sun cika da mutane har da mata da ƙananan yara kuma sun tafi da su wannan abin takaici ne matuƙa idan yayin da komandan rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole Major General Olusegun Adeniyi yake mai da martani kan wannan batu na cewa
we are going to do more than we are doing to ensure
yace za mu kara himma kamar yadda muke yi don mu tabbatar cewa irin waɗannan matsaloli sun kawo ƙarshe yace ina kira ga waɗannan masu motoci da su guji zuwa ce za su kwana akan titi ba mu so mu ga ganin motoci akan wancan titi cikin dare yace sun soji mu soyi ta hanyar ne saboda hana yan kungiyar Boko Haram zuwa da su yawa biya hanyar killa kadin cewa ana zargin akwai wata motar tanka da ke dauke da man fetur kuma ana zargin cewa na jami'an sojan Najeriya ne cikin motoci 18 din da aka kona ko me ta ta komandan zai ce game da wannan
to my mother da dodo da kan yi shi ben kai kwero
garo ya sani na ma babu wata motar soja da ke dauke da fetur akan wannan hanyar bamu da wannan rahoto
sai fara ku
yace na ga kuma wajen rahotanni da ke nuni da cewa an kashe mutane 30 a wannan wuri wannan ba gaskiya bane wannan yadara ne kawai kuma ƙarya ne wanda ya tsinci gawakin mutane 3 ne jiya yau kuma da safe muka sake ganin wasu guda 7 wanda kawai su ne adadin mutanen da muka gani a mace kuma muna nuna alhininmu game da abin da ya wakana na farko da ya sheda komandan ya kuma gabatar da wasu mutane guda 3 da ya ce ɗalibai ne da aka kwato su daga hannun yan kungiyar Boko Haram Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.